To shirinmu na nishadi yau bakoncin wa dandali ya samu.
To ya sami bakoncin Alhaji Babylon daga Jos, daga garin Jos. Ni artist ne, na singing, na rapping, at the same time I'm a like producer.
Babylon.
Yeah.
Garin na Babylon?
No, Babylon.
Ya sunan malam, ai baka ga mun sunan ka ba, wata kila inkiyar ka
fara. Okay, Alhaji. That's my name, my stage name, Alhaji Babylon. That's the real.
Sunan ka zaka ga ya ma. Full name din ka kaga kamar ni sunan na Baraka Bashir.
Okay.
Zan ce sunan na Baraka Bashir. Kai menene?
Alhaji Shitu Ahmad.
Alhaji Shitu Ahmad.
Yeah.
Sunan ka Shitu kenan.
Yawa.
Malam Shitu.
Yawa.
Kana waka, kana producer duk kai kadai?
Ni kadai. Ina singing, ina rapping.
Kana rapping?
Yeah.
Ko kai producer?
Ina producer.
Duk kai kadai baka ibi da yawa ba?
Ban ibi da yawa ba.
Me yasa karke yin duka?
Abin da yasa nake yi duka shine because we are having one or two issues with some producers. Okay, muna samun damuwa da producers saboda wani bare maka abin da kake so ba. Kin gane? So I have to like nima in zama wani abu wanda ni nan fatin ina nan ina can ina nan.
Ka zama komai da ruwa ka dinga kaje ba zaka ji kunya ba.
Barin ji kunya ba.
To muna batun shekara nawa da tsunduma harka ta waka?
To na fara waka first song dina which is 2014. Na yi waka ma school dina. Yawa, na yi waka ma school dina. I finished from Command Secondary School Zaria Road Jos. So da na gama, da muka gama mun zo graduating, sai na yi sai muka ma school waka. Which is 21-4, 21-4, we saying goodbye, we saying goodbye to high school. 21-4, 21-4, we saying goodbye, we saying goodbye. Eh. Kin gane?
Turanci akai ta ban ji ka tsarma Hausa ba.
To shikenan, Hausa zai zo, zai zo.
To Hausa.
Kin gane? To. Hausa, ina yin Hausa amma ba sosai ba.
Saboda me kana da Hausa? Kin
gane? No, Hausan kin ga kaman a arewa ana yin Hausa sosai. Kin gane? So mu yaran Jos sai muka ce to bari mu switching tunda mu muna gefe-gefe dai. Kin gane? Bari mu yi Turanci saboda mu ma a jimu saboda Kano is on the low. Kin gane? I because akwai artists da suke Hausa sosai a Kano. So ya kamata a ce mun yi wani abu wanda mu ma they can hear about us. So ni boy na Jesse Jackson.
Kai ne?
Ni boy na Jesse Jackson.
Ban ci ba wannan yare kai ma?
Yaron.
Ni yaron Jesse Jackson ne.
Okay.
Jackson Nation brother in MI. Yeah. So
shine ubangidanka.
Shine ubangida na for Jos.
Yeah.
So an signin nashi shima outside country he's going because ya bar CBN. Kin gane? So
shi dai to yanzu zamu koma bayan. Me ji hankalinka har ka fara so ka fara kai sha'awar ka fara waka?
Fara waka? So ni a gidanmu idan na zauna bana kallon komai sai waka.
Kuma ba a hana ka?
Eh, ba a hana ni gaskiya. Saboda na zauna a falo, su ba su a falo. Za su tafi wani waiting room, suna hiran su, suna kallon Hausa film. So me, I don't used to
that
kind of. No, ba na kallo gaskiya.
To kenan kai kamar ragowar mawaka, kai da ka fara waka baka fuskanci kalubale ba?
Gaskiya na fuskanta da yawa.
Wani iri?
Muna zuwa shows wani lokaci. Sunan mu yana cikin shows, za mu je performance, a ce mana ai sai an yi wannan ya perform, wancan ya perform.
Kafin an kada sai lokaci a cikin.
Sai lokaci ya wuce, sai mu zo mu perform last. To ni a Jos yanzu haka, ina da fans a Jos. Because duk wani wanda yake Jos, in dai har yana zuwa shows, he knows about me.
Kace kai ka tara kuɗi ma da yawa.
Ban tara ba, on their way coming. No, on their way coming now, on their way coming.
Za ka je ne ba biya ka ba?
No, that's zuwa hankali.
Ana biya ko ba biya?
Ana biya, amma ba wai irin sosai ba, da auki. Ana biya.
Abin nufi da na tambayar da na yi maka, yawanci mawaka za ka ga a gidajen su sai iyayen su ba sa so, kai baka fuskanci haka ba?
No, gaskiya na fuskanta haka. Through my step mom, ba ta san na yi waka. Because she see like I'm going to blow because mutane da suke yawan
zuwa kai fahimtar ka kenan ko
eh mutane da suke zuwa guri na shows in za a yi shows duk wani shows da za a yi a Jos I'm involved trade fair any show just chilling
kai tashi a gargi na just
no bai na tashi ba barin kira kai na ba ai a'a ban yi haka ba gaskiya
to wace ce ba kana muna ta zuba mutanen Jos da mutanen Kano za su zo su san da wace waka aka sanka
to an sani da wani wa akwai wani waka da aka picturing na money go
money
go
kudi dai
yeah kudi ba where the money go I don't know where the money go. I'm trying to find out where the money go. We're rolling, we're getting, we're spending, we're getting the more, we're giving the more, we're getting. I'm in Taranera, quickly the much easier. I will control Shekisa, I see Sanamu Sinisa, I'm back, Elijah Babylon, I banajin Kira. Soldier go, soldier come, barak day. We did the hustle, I'm in Taranera, quickly the much easier, we control Shekisa. Everywhere we go, I'm in Madari Nasu.
Wace ce wakan da Niyarka?
Kai, akwai wani waka na Jinja. Shine wakan da na fi so gaskiya. Jinja wani waka ne wanda aka picturing na Sweetwater Entertainment. Ita ta picturing na
waka. Ita wakan za ka yi mana kawai. Ridamu na jita.
She says she want Jinja ma Jinja. I'm in love with her sister. And I already be the mister, yeah, yeah, yeah. All of the girls, they follow me for Insta. All of the girls, they follow me for WeChat. They follow me for WeChat. Follow me for Viber. Follow me for real. Girls, they like me. Girls, them loving me. I'm a large Babylon. Everywhere I step and everywhere I reach.
Can I send to assistant and I suck?
No, Kingani. Sina soon, I can see you.
Engi that any?
Because the swag is dope, man. Kingani. The swag is dope. So. Love din kawai ya fara daga different location ne kawai then just love on me
me burin ka harka ta waka
gaskiya harkan waka gaskiya buri na suna da yawa
wani ya
number 1 buri na kin gane number 1 buri na ina so mutane na wanda na sani suka sani suna taimako na in za a yi shows za su sa suna na za su kira ni zan zo in perform ko ba su ban wani abu ba na san na my homies kin gane ai so buri na waka shine ina so in taimaki wasu wanda su suke kokarin su taimake ni in na riga su tafiya ni zan taimake su
in ka riga su tafiya
ina riga su blow zan taimake su
ko su ka riga ka fa
no ba za su gargane ban Allah yadda mun riga su kiran Allah ai
a harka ta waka
no mun riga su kiran Allah ai
to an shirin da muka yi wa mawaki tsiye mace muna baki kai muna amshi dance freestyle
yarera
dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPod ko laptop
yeah
Mr. Babylon
yeah
kuma ka ci tsaye kai yanzu
yeah
zaka iya yi mana baiti ko amshi ko zaka sha kai
to duk wanda kika tambaya akan
kai zaka zaba in ka zabi shin kai mai sauraro ne na sauraro
okay yeah Aladdin, this game boy, so go back to your front door and think about what you said, bro. Look out to the window, I see me holding your babe, so tap, 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 that I know that you know, and we blow, and we anchor, text shit, and we there, and we show. I see the vision.
Mr. Babylon, when I freestyle, you go, what about attack, I got to go.
No, not freestyle, no.
Kata, bata.
Sure. Everywhere, MRMA, as in freestyle matters, now.
So, I want to call you, I'm about to Dandalung, Bani, how are you?
Dandalung.
VOA.
Okay.
Maria, America.
Okay. Muna tare da VOA muna chilling the VOA a Kano muna chilling the VOA kai if you want to know about me go check the wall of it in J-Town I'm ending VOA back to back to back to back we shot the BOA back to back to back to back we go held the BOA back to back to back to back the girls them alone now back to back to back
Mr. Babylon
yeah
kullu ina tambaye ku ko ɗan rab din wai ba za ku zauna ku yi waka ba dole sai ana haka rausaya da hannu ana menene
no as in
ni da nake muku tambaya ku sa wata ran ina rausaya
no haka ne abin yake kin gane haka ne abin yake
idan ba ai haka hakan ba zai tafi ba
gaskiya an ana hakan kaman ana approaching wani abu
ne
yauwa suna zuwa kai ba eh mana
to dandalina godiya
okay to shikenan VOA ina godiya this is the first place that I went to and I get joy with Kagane. So something like that VOA back to back to back you make me happy and I will make you guys ginger something like back to back to back
to Allah ya idan ne muna godiya
yeah
to madalla baraka bashir dandalin VOA